kuna tare da Muhammadul Aqib Al-Muhammadi daga masallacin Ikwanul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dake nan rijiyar Lebo titin nan babura karamar hukumar Ungogu. Kudu ba mu ta wannan rana mai albarka mun gabatar da ita akan hadisa ko mu'jiza ta Isra'i da Mi'raji na mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun ja hankali sosai ga ƴan uwa wajen fahimtar hikima da Ubangiji madaukakin sarki ya kaddara kasancewa wannan hadisa a irin wannan wata mai albarka, kamar yadda mafi yawa daga malamai suka tabbatar. Daga cikin waɗannan hikimomi shine bayyanar da aftaliya da imamantaka ta shugaba sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin annabawa da mursalai da dukkanin kauna ga baki da. Sannan kuma akwai tasliya, mana lallashi da ban hakuri ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa yanda ya hadu da dukkanin nau'ika na cutarwa wanda wani annabi bai hadu da irin ta ba. Kuma a ƙarshe Ubangiji madaukakin sarki ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wannan babban gani da yayi da shi, da nuna masa irin karamomi da matsayi da Allah ya tanadar masa idan duniya ta guje shi. Wallantana kuma sallallahu alaihi wasallam duniya bata guje shi ba, shararan cikin ta ne suka guje shi. To a ƙarshe dai mun ja hankali akan cewa yana daga abin da zamu amfana a ita wannan hadisa shine dukkanin mai kira da mai da'awa zuwa ga Allah wajibi ne ya shirya tunkarar kalubale da jafa'i da cutarwa daga magauta na gida da na waje. To kuma idan yayi hakuri ya juriya, to lallai zai samu wirasa Muhammadiyya. Da ƙarshe abinda zai biyo baya shine ɗaukaka da kuma dukkanin abinda Allah subhanahu wata'ala yake wa bayinsa waɗanda suka koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kiran bayi zuwa ga tabarkin Ubangiji madaukakin sarki na gaskiya. To wannan huduba tamu ta kunshi al'amura da dama da kuma jan hankali ga al'umma wajen bibiyar irin waɗannan yaumiyatu, domin ta kansu akan ƙara fahimtar kima da daraja ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka muku da alkhairi wannan gidan rediyo mai albarka, wannan kokari da kuke na yada al'umma waɗannan sakonni. To Allah ya shiga cikin lamarin, Allah ya riko da hannunku alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam Al-Muhammadi Aqib Sa'id Rijal Lebo.